bazar in 2015 Google Search ta ko taka muhimmiyar rawa da amma kuma da alamu a wannan zabe da ke tafi ranar Asabar za ta sauya zani musamman ma a jami'ar APC da ke mulki a jihar Adamawa inda tuni wasu ƴan jam'iyyar kuma magoya bayan shugaba Buhari ke cewa su a wannan karon shinkafa da wake za su yi wato cancanta za su yi ba zaɓen sadba. Amma domin taron manema labarai da suka a yola ƙungiyar NetEase Buhari Safar Group sun ce ba ga zaɓen shugaban ƙasa dole a ji cancanta a wannan karon ba jam'iyya ba kamar da darakta jara na ƙungiyar Ali Usman Waziri ya ƙara haske.
Muna son mu kira hankalin mutanenmu. Na farko muna son mu taya mai girma shugaban ƙasar Najeriya murna na cin zaɓe da ya yi. Mu a jihar Adamawa mataki da muke so mu ɗauka muna da ra'ayi daban a zaɓen da za a shiga a ranar Asabar mai zuwa. Wannan gwamnatin jihar Adamawa da take cin rashin jam'iyyar APC ba za mu iya yin aiki da ita ba domin ba ta ba mu kunne ba. Mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba. Don haka za mu faɗa wa membas ɗinmu na jihar Adamawa zaɓen da za a yi ranar Asabar za mu zaɓi jam'iyya daban ba jam'iyyar APC ba. Wannan gwamna a yanzu bai cancanci mutane ne da suke da kikin ƙasa ba su ƙara ba ci da ko shugaban ƙasa ya ce a zaɓi cancanta vote for a candidate of your choice vote for competence. Wannan kuma mu mun yarda da wannan al'amari da ta kowane jam'iyya da muka gani suke da ɗan takara mai kyau. Mun yi nazari mun duba jam'iyya a cikin jam'iyyun nan wanda ɗan takarar ke fi cancanta shine distinguished senator Abdulaziz Murtala Hamman Heroin yako na jam'iyyar APC.
To sai dai ko ita ma jam'iyyar APC a jihar ta maida martani ga masu kiran da abin cancanta. Aman Lord shine mako sakataren tsare-tsaren na jam'iyyar a jihar Adamawa.
Ibrahim da Zuna sun tabbatar maka da cewa duk wanda ka je na cin zai shinkafa da wake to dama ba dan APC ba ne, saboda duk wani APC dan APC ya kamata ya bi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce a APC sak daga samar kasa. Amma idan ka ce ba za ka APC sak ba wannan tabbatar maka da cewa dama 2015 baka APC ba kuma kai baka tabbatar wa duniya cewa ka da APC ba ne. So don haka na son gaya mutane ko ka yi shinkafa da wake ko baka yi shinkafa da wake ba da ikon Allah APC za ta ci zaɓe a jihar Adamawa a zaɓen mai zuwa, kuma insha Allah duk ƴan takararmu za mu tabbatar sun ci.
A wata sabuwa kuwa ita ma jam'iyyar adawa ta NGP a jihar ta musanta rahotannin da ke cewa ta janye takarar kujerar gwamna a jihar bisa cewa sun shiga haɗaka da wani ɗan takara. Chief Emmanuel Bello da ke zama ɗan takarar jam'iyyar ta NGP Adamawa ya ce wasu ne ma ke neman ɓata masa lale.
Ai magana na janye mawa mawa zan janye
an ce ka janye wa ɗan takarar PDP.
Allah ya sauke
wani APC ka janye wa.
Allah ya sauke ai duka cikinsu sai dai su janye mu. Ai in Allah ya so ya yarda SDP ita ce mai kafa gwamnati wannan dokin farar dokin nan, domin duk ɗan Adamawa farin doki yake so ya sawa. Sannan kuma an yarda da mu saboda mun shiga karkara, mu kaɗai ne wanda muka tafi 226 wato 226 mu ya kamata mu kafa gwamnati.
Ko ba ku za mu ga kanta za su karo da manyan jam'iyyu.
Wani irin karo? Mu ma babban jam'iyya ce.
Yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben na ranar Asabar musamman ma tsakanin manyan ƴan takarar gwamnati da suka hada da Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibril na APC da kuma ƴan takarar jam'iyyar ADC Sanata Abdulaziz Mutare Yako. Kana kuma da na jam'iyyar PDP Honorable Ahmadu Umaru Fintiri da kuma ƴan takarar jam'iyyar SDP Emmanuel Bellan Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.